at Revelation Music.
Ko kana da gida kudi da motoci
in baka da su ka sira ba
kina da arziki har da bandugoyi
in baki da su ki sira ba
to gatanan ku a jama'a ku ce
kuzo
labari da zan ba ku yau is just a brief story summary of we human saya yadda danwa sun zama da kazarta a zuciya suna haka majuna ramu mu kwanta aya 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 o
aya 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 o
kashe kashe domin samun cin gaba siyasa har coci duk sun bada mana daɗin zumunci a cikin coci to ga talakawa na wayo ya ubangiji ka dube mu da idan rahama kakka bar kayan kwaɗayin duniya su kashe mu ikon ka kadai muke roka dan kanmu hallaka seek ye first the kingdom of God and every other thing shall be added unto you nobody crave for the riches we go vanish but make you trust in the word of God we go make you save ana iya baka gida da kuɗi
har ma da motoci
kuma baka jirgin sojoji
har ma da bandugoyi
ta amma duka wannan
ba za su taba saka kasira ba
ai gaskiyan shi ne
ba za su taba saka kasira ba
ta gida kuɗi da motoci ba za su taba saka kasira ba sojoji har da bandugoyi ba za su taba saka kasira ba
Allah sa kana da dami dami rapapampam moto ci a gidanka suna cike damdam kana kyauta ana maka magwade zamzam baka sira bayan baka kama Yesu kamkam so seek first the kingdom of God and all his righteousness zaya kara maka komi da some better man to be saved is sweet Bible butter man and him go supply your needs in his riches man why skip the first and then seek the second when you can seek first the first and be yada the second wait a second I second so responding the second to the sermon responding with kick too nice a tattara dukiyanka mulkinka har da ikonka da wankanka da babanka baba har ma da karyanka it's in vain kamar jini a jijiyanka if you no get Jehovah gidan wuta zaji ihunka he's the one that you should bow down to I wanna see him in your heart not on your tattoos ku bukace shi a kullum not on your battles seek him first and everything will be added to
ana iya baka gida da kuɗi
har ma da motoci
kuma baka jirgin sojoji
har ma da bandugoyi
ta amma duka wannan
ba za su taba saka kasira ba
ai gaskiyan shi ne
ba za su taba saka kasira ba
ta gida kuɗi da motoci ba za su taba saka kasira ba sojoji har da bandugoyi ba za su taba saka kasira ba
kiki tuna